coming back to the house. No, and I'm not afraid.
No, it's not.
I can sleep in the world. I can sleep inside by that house.
Yes, sir.
Nothing will happen to you. What we have to know is that there is no Boko Haram inside.
Wannan ce kuce da ya faru kenan tsakanin gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum da wasu jami'an sojan Najeriya lokacin da aka yi masa hari a watan Yuli na wannan shekara kan hanyar sa na shiga garin Baga da ya makalubalci jami'an sojan cewa sun gaya masa cewa babu ayan kungiyar Boko Haram a wurin amma ga shi ji karan harkatse inda cewa babu wani asarar rai ko kuma jikata da aka yi a wancan lokacin amma gwamnatin ya nuna bacin ransa har ma ya barazanar cewa hakan ba zai hana shi shiga garin Baga ba sai kuma wannan hari da aka yi masa ranar Juma'a akan wannan hanyar da ta Baga da ya zo mashiri na maida yan gudun hijira zuwa garin Bagan garin kuma dake harkan kasuwancin kasa da kasa da ma ake da tattalin arziki mai karfin gaske duk da cewa an kashe jami'an tsaro fiye da 10 da ma wasu fararen hula da aka ce sun jikkata amma hakan bai hana gwamnati ci gaba da yunkurin sa ba na shiga garin Bagan sai dai wasu masu lalata al'amura na ganin cewa gwamnati ya kamata ya hakura hakan nan ya barwa wani al'amari ma ubangiji dan wa ana asarar rayuka akan wannan hanya
gun takeici ne gaskiya yana kokari mai da mutane muhallin su sai dai akwai wani abu guda daya kuma gaskiya jejin nan har yanzu akwai matsala a dinga yin hankali da rayuwar mutane saboda abubuwan har yanzu ba ga hanyar bagan akwai matsala gwamnati kare do zuciya yayi abun dole sai yayi a zona a nemi masana da suka san kan abun wanda za su ba shi shawara ta yanda za a yi a samu amir da mutane gidan su cikin hankali da lumana
yanzu kamar wannan hanya da yake bi kuna gani kamar bai dace ba kenan
eh hanyar da ya dace bai dace ba abun da yasa nace ya dace ai mutane ne da suka dada cikin Maiduguri kuma kowa ya gaji amma kuma na biyu shine hanyar yayi kyau yanda yake tsammani shi fa zai je da jami'an tsaron jami'an tsaron da suke tafiya tare ma ba a bar su ba to in yaje zubar da mutanen nan su kuma ya za a yi da su
wani malami na gaba kuma ya kace ganin wannan yunkuri na gwamnati na maida ƴan gudun hijira zuwa garuruwan su
yana da kyau bai da kyau yana da kyau in the sense that a koma din wata rana in ba mun cire tsoron ba bai zai yi ba bai da kyau kuma shine har yanzu ba mu samu lafiyar da za a ce za a komar da mutane gare su ba dan ko ka komar da su yaran za su sake dawowa in suka zo kuma abin zai zama muni a zo an kai ba a cimma buri ba a zo a sake fitowa a sake dawowa ka gani an yi ba a yi ba kenan saboda haka ni a shawara na gaskiyar zance shine a dan dakata a ga lafiyar gari da kuma lafiyar hanya a yanzu a wancan tafiyar an ce ai an farmako musu so ba mu samu lafiyar da zamu ci zamu komar da mutane har yanzu ba mu yi hakuri dai mu dan jima dai mu ga abin da Allah zai kafa ta za komar da mutane gare su
wannan hari na ran jima dai a iya cewa wani babban murnar al'amari ne ya faru cikin tawagar gwamnati ganin cewa an yi asarar rayuka da dama musamman ma na jami'an tsaro da kan bada kariya ga al'umma Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.